LilimbabaSongs.com.
On top.
Northeast Records.
So I'm a kula da ke. So I'm a kula da ke, mama. So I'm a zauna da ke. So I'm a zauna da ke, mama. I saw a kwen yarda. Ni a kai kina yarda. Me kyau yake tsada. Ba kama da kina shaida. Kin ba su dukrata, kin zama iragata, a kan ki zan iya ta 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 ta. Tana rikitani, soyayya tana rikitani. Dare darana kanki nake ta tunani, ai nake ta tunani, a kanki nake ta tunani. Zo ki bani so, ni maza na so, inda kika so, ni maza na so, kinji zo ki bani so, ni maza na so, inda kika so, ni maza na so. Ke me fare idaniya da ke nake fariya ni zan baki dariya iya iya iya
matakata
baby
matakata
baby
matakata
baby
matakata
baby
matakata
baby
matakata matakata
at housesongs.com.